أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ونحمده سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatunmu na littafin babban malami al-Imam al-Zahabi littafi mai suna Kitabul Kaba'ir inda a sati da ya gabata muka yi muqaddima a cikin wannan littafi wanda Imam al-Zahabi ya yi kokarin tattaro gabaki ɗayan mafi yawan abubuwan da addinin musulunci ake ce ma manya-manyan zunubai. To shi ne malam sai ya fara bayani a kan menene ma ake ce ma babban zunubi, me ake ce ma kaba'ir. To kafin mu shiga kabira ta farko wadda ita ce kabiratu shirk, malam ya mana magana Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya mana takaitaccen bayani akan abinda ake ce ma babban zunubi da kuma karamin zunubi. Shine malam sai yake cewa zunubai sun kashi gida biyu, akwai zunubin da ake ce ma babba kabira kenan, akwai kuma zunubin da ake ce ma karamin zunubi. Wannan sanin kowa ne da wanda ya mari da kuma wanda ya kisa, kowa ya san cewa akwai bambanci tsakanin waɗannan zunuban guda biyu. Wanda ya kisa zunubin shi ya fi girma akan wanda ya mari. Hakanan a dukkanin ilahirin zunubai da muke aikatawa, kowa ya san cewa akwai wanda ya yi wani muni, tunda akwai wanda zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka shirye yaki tare da shi idan kana aikata shi, misalin cin riba. Kenan yanzu kaga abin nan ya fito hili akan cewa wanda ya ci riba ya yi wanda ya yi sata zunubi, duba da irin abin da aka yi tanadi a kanta. To Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alkur'ani mai girma yake ce mana in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum, matakar kun nisanci manya-manya daga cikin zunubai wanda aka hana ku, to za mu kankare muku ƙanana daga cikinsu. Haka nan yake faɗa, yake cewa alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam, wa'anda suka nisanci manya-manyan zunubai da kuma aikata alfasha sai kuma illan lamam sai kuma ƙananan zunubai. A wata ruwaya ta masu tafsiri suke fassara al-lamam da cewa ƙaramin zunubi. Haka nan wasu suke fassara al-lamam da cewa shi ne mutumin da alladhi yalumma fi kabiratin walakin la yastamirra fi fi'li hadhihi al-kabira, wanda yake aikata zunubi babba amma su guda ne ko su biyu, amma baya ci gaba aikata shi. In ya aikata zai gauga ya koma zuwa ga Allah ya tuba. To shi ne ake ce ma al-lamam. Wanda aka ki shi ne wanda zai zo ya zamana ya lazimci aikata manya-manyan zunubai su zama al'ada shi da ɗabi'a shi, daga an kalle shi an san wane shi ne mai aikata wannan zunubi. To wanda yake aikata wannan ya shiga layin masu aikata alfasha, masu aikata kabira. Amma wanda zai aikata zunubi so ɗaya so biyu da kyar a rayuwar shi, zai aikata wani so guda, wani har ya mutu ma biya aikata wani ba, yana aikatawa kuma kai tsaye ya koma zuwa ga Allah ya tuba, to shi ake ce ma al-lamam a wani tafsiri. Haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi ingantacce, hadisi na Abu Hurairah, wanda yake cewa as-salawatul khams والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر صلى غدا بيار da muke yi sallar asuba zuwa sallar azhar abinda muka aikata a tsakanin su Allah yana kankare mana zanuban su kuma ana kananan su daga azhar zuwa al'asr abinda muka aikata na zanubai Allah yana kankare mana kananan zanuban da muka aikata a tsakani haka nan daga al'asr zuwa magriba haka nan daga magriba zuwa isha haka nan daga isha zuwa asuba me yake nuna maka haka yana nuna maka haka a hadisi da ya tabbata na Abu Hurairah da yake cewa a duk lokacin da bawa yayi arwalla duk abin da ya aikata da hannun shi lokacin da ya wanke hannun shi Allah zai kankare mai wa'annan zunuban haka nan wanda ya kurkure baki a lokacin da ya kurkure baki hallau abin da ya aikata da bakin shi Allah zai kankare mishi shi haka nan huska haka nan hannu haka nan kawawa to wa'annan zunuban da ake kankare maka da irin wa'annan ayyuka su ne zunubai kanana da muke aikatawa yau da gobe haka nan hadisi ya tabbata shi ma a duk lokacin da bawa yayi ruku'i dukkan zunuban shi ake kawowa a tsora saman wuyan shi za su ringa sabka suna kakkafowa suna faduwa Allah yana yahe mishi su har sai lokacin da ya dago haka nan idan yaje yi sujada haka za a ringa kankare mai zunuban shi har sai lokacin da ya dago to wa'annan su ne kananan zunubai su ne kake samun kankarar su da wa'annan ayyuka amma manya-manyan zunubai idan mutum ya aikata su zai koma zuwa ga Allah da nadama da zumma cewa ba zai kara aikatawa Allah zai kalli zuciyar shi da nadamar shi sai Allah ya yi mishi wannan su ne kenan sharadi akan aikata babban zunubi da kuma karamin zunubi shi karamin zunubi wani lokaci bakka ma sanin lokacin da za a kankare maka su Allah zai yafe maka su haka dai malumai suke ta tattaunawa akan wani ake ce ma manya-manyan zunubai me ake ce ma alkabira haka nan daga cikin magabata sun yi mana magana akan ita wannan kabirai wasu hadisai sun bayyana wasu daga ciki to idan aka gama hadisan baki daya a lokacin nan ne za mu same su jumlatan cewa wa'annan su ne ake nihi da manya-manyan zunubai idan mun gama hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma da wasu ayoyi amma jumlatan ka zo ka ce kaza ne akwai wanda suka ce ana iya samun su sun hidari ruwa abinda ake cewa manya-manyan zunubai kenan abu ne da yawa amma malam ya yi kokarin tattara guda 70 wa'anda suka bayyana gare shi kuma ya mana littafi akan su kuma su ne zai mana bayani dalla-dalla a kai kamar yadda hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-kaba'ir sai zano abubuwa guda hudu sai ce al-ishraku billah huququl walidai qatl nafs wal yaminul gamus yace manya-manyan zunubai su ne shirka ga Allah taka haƙƙin iyaye qatl nafs kashe rai da kuma al-yaminul gamus da rantsuwa ta ƙarya kai rantsuwa alhali kuma ƙarya ce magana da take to wannan suna daga cikin manya-manyan zunubai inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma kaga a wani hadisi kuma an kawo yin zina da matan makwabci misali an kawo irin su zina an yi magana akan cewa ita daga cikin manya-manyan zunubai tunda Allah subhanahu wata'ala ta yi kusantar ta masu ta'ayi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila haka nan kaga akwai riba Allah yake cewa ka shirye yaki da shi kaga amma ba a kasa ba cikin wannan hadisi to kenan tattaro hadisan ne zamu a haka zamu samu yawan adadin abubuwan da ake cewa manya-manyan zunubai zamu shiga littafin mu kai tsaye malam yake cewa al-ishraku billah ko kuma ash-shirku billah yin shirka ga Allah sai malam yake cewa fa akbarul kaba'ir ash-shirku billahi ta'ala wa huwa nu'an daga cikin manya-manyan zunubai malam yake cewa shine yin shirka ga Allah ita wannan shirka kuma kana biyu ahaduhuma daya daga ciki an yaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghayrahu shine ka sanya ma Allah kishiya ka ringa bauta ma wani ba ba Allah duk wanda yake aikata wannan to yana shirka ga Allah idan ya mutu yana aikata wannan to Allah baya gafarta mishi gidan wuta ce makomashi sai malam yake cewa kamar misalin bauta ma wani Allah kamar irin wanda suke sassaka gumki na dutse ko kuma da icce ko kuma yace zai bauta ma wata ko kuma wani annabi ko wani shaifi ko wani malami ko kuma ya ringa bauta ma tarmamuwa idan ta bayyana ko kuma ya ringa bauta ma wani mala'ika aw gairi zalika ko kuma wani makamancin haka dukkan abin da koma bayan Allah ne idan ka bauta ni ka dauki wani abu na ibada ka jingina zuwa gare shi kai shirka da Allah yace wa hada huwa shirkun akbar alladhi dhakara Allah azza wa jalla wannan kuma shine ake ce ma shirka babba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafara a lokacin da aka mishi shirka amma yana gafarta ma koma bayan shirka idan mutum ya aikata wannan meke nuna mana wannan aya duk wanda ya mutu yana shirka yake kiyama to shi babu rahama ta ubangiji babu shi babu gidan aljanna amma idan ka mutu ya kasance babu shirka a cikin ayyukanka sai kasance zunubai ne ke da kai komai girman su to Allah subhanahu wataala yana iyaye maka قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله الله yake cewa ya ku bayina wa'anda suka zalunci kansu kada ku yanki tsammani da rahama ta ubangiji sai ce inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafara zunubai baki daya haka nan Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna ash-shirka la zulmun 'azim lalle shirka zalunci ne mai girma a aya cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alladheena aamanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wanda suke imani basu gama imanin su ba da zalunci to wa'annan sune suke da aminci kuma sune shirye sahabbai suka rugo da ruku suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah man minna la yazlimu nafsuhu aw la yazlimu ahada wane ne a cikin mu baya zaluntar kanshi ko kuma baya zaluntar wani aya kuma ta ce wanda suka yi imani ba sa gama imanin su da zalunci sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ai alqur'ani yana fasara kanshi da kanshi ba ku ji ba abinda dukuma ne yake kai ma dan shi yace mi ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim ya kai dana kada kaman Allah shirka saboda shirka zalunci ne mai girma dama menene zalunci shine ka dauki haƙƙin wani ka ba wani ko kuma ka dauki haƙƙin wani ka riki wannan zalunci to ka dauki haƙƙin Allah ka mika ma wani kenan ka zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ka gani wa man azlamu wanda yake irin wannan aiki wane ne ya zalunci wane ne ya kafirci ga wanda ya dauki ya zalunci kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar cewa duk wanda ma Allah shirka to Allah ya haramta masa gidan aljanna ko kuma shi gidan wutan to zulubin da yake irin wannan girma ba abun wasa bane yana da kyau mu mai da hankali wajen mu san girman wannan zulubi ko mu san yaya zamu kauce ma wannan zulubi domin kada mu fada a cikin shi zulubin da aka ce idan ka mutu babu kai babu rahama ubangiji dukan mu nan mun sha bane ɗan uwan mu ko jiya ko bara ko satin da ya wuce ko watan da ya wuce ka birne wani wanda yana cikin harkoki kamar yadda kake harkoki wannan bawan Allah da kaje ka binne kai ma wata ran binne kaza ana binne ka ba abin da zai amfane ka sai aikin ka daga cikin aikin naka daga an diba an ga shirka a cikin shikenan ka mutu ka lalace to kaga yana da kyau mu mai da hankali wajen mu san wannan shirka tana nan a koyi cikin mutan yawo mu san da dubun mutiyar malaki ta wal ayat fi dalika kathira ayoyi akan wannan dewa yace faman ashraka billah dukkan wanda ya shirka ga Allah thumma mata mushrikan kuma ya mutu a matsayin shi na mushriki fa huwa min ashabin nar qat'an to wannan yana daga cikin ɗan wuta kai tsaye babu wani shakka ko kufurto a kai yace kama anna man amana billahi haka ne yace wanda ya imani da Allah wa mata mu'minan ya mutu yana mummuni fa huwa min ashabil janna to wannan yana daga cikin an aljanna wa in ugdiba bin nar koda a ce an mushi azaba a gidan wuta abinda ma yake nufi anan mummuni idan ya mutu takan yana da zunubai wa'anda zunuban nashi sun kai azabtar da shi a sashi gidan kaso gidan wuta tukwana a kai shi gidan aljanna. To idan mummuni matakan yana mummuni yadda hidahida ga zunubai babu shirka, to ko da an sashi gidan wuta za a hudda shi da gidan wuta a kai shi gidan aljanna komin daɗewa. Amma idan ya kasance shirka ce a cikin ayyukan shi a gani, to babu shi babu tsira, dawama sai a gidan wuta a mata. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi ingantacce yake cewa ana unabbiukum bi akbari kaba'ir, shin bazan ba ku labari ba akan manya-manya daga cikin zunubai? Sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace talatan, su uku. Qalu bala ya rasulullah, sahabbai suka ce kodai ku ya ma'aikin Allah muna bukata mu san su. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ishraku billah, shine shirka ga Allah. Wa uququl walidayni, da kuma cin haƙƙin iyaye. Wa kana muttaki'an fajalasa, yana kishin gidi sai tashi zauna. Fa qala, sai yake cewa ala wa qawlu zuf, ina kiyayanku da yin magana kazir, ka faɗa abu ba tare da hujja ba tare da dalili ba. Ala wa shahadatu zuf, kuma ina kiyayanku da yin shaida kazir, shaida zuf ayi abu kace fakkana akai bakkana barin komi, a kira ka yi shaida ka ce kwarai ku kana nan, kwarai ku haka ake, wannan shaidar sirke. Masahabai suke cewa fa ma zala yukarriduha hatta qulna, bai gushe ba yana maimaita wannan kalma ta ala wa qawlu zuhr, ala wa shahadati zuhr, har sai da muka ce laikahu sakata, kai da mamman zuwa sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru saboda tsoratar da mun da yake yi da wannan magana. Sai yake cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam, sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu asba'al mubiqat, ku kiyaye manya-manyan zunubai masu hallakarwa. Fa zakara minha ash-shirku billah, hallo sai ambato cewa shirka ga Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa man baddala dinahu faqtulu, dukkan wanda ya sauya addinin shi to kashe shi, hukuncin shi shine kisa. Dukkan wanda ya musanya addinin musulunci da wani addini, to hukuncin shi ne a kashe shi a shari'ar da musulunci. To kaga girman abin da ya kasance a ce a kashe mutum a addini, to kaga abin babba ne. Ka duba girman martaba ta rai na dan adam. Allah subhanahu wataala yake cewa wa laqad karramna bani adam, mun karrama dan adam. Jin na dan adam ba karamar daraja ba gare shi a addinin musulunci. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya kalli dakin Ka'aba yake cewa duk darajar ta da kimar ta da fadalar ta, amma ran mummuni daya ya fi kadariya da fadala a wajen Allah. Duk girman Ka'aba, ka duba dai yanda musulmi suke tururuwa, aka umarci musulmi akan idan sun je haji sai je sun yi tawafi a nan, kuma daga cikin babban rukuni a cikin rukunan musulunci yin wannan dakin na Ka'aba shine dalilin da yasa aka sabkar da suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, a lokacin da sarkin Habasha ya ga mutane daga sassa na duniya suna tururuwa suna zauwa wannan dakin Ka'aba suna ibada, wal yatawafu bil bait al atiq, su zo su tawafi a dakin Ka'aba, ya ga cewa me yasa ake zauwa dakin Ka'aba ba a zo garin shi ba, sai ya ce shi ma bari ya dakin Ka'aba a garin shi domin shi ma a ringa zauwa garin shi ana tururuwa ana zauwa ana tawafi a nan. Da ya yi wannan dakin na Ka'aba, sai wani daga cikin Qurayshawa ya ji haushi cewa za a ma dakin Ka'aba kishiya, a nan ya yi kashi ya koga a cikin wannan dakin wanda shi sarkin Habashi. Da ya ga wannan aiki sai ya tambaya waye wannan aiki, aka ce kawai wannan aiki takan yi wani ne ya ji haushi ɗan garin Makka domin an musu kishiya, don haka ya ce to tun da ya aikata wannan aikin ni kuma sai na rushe dakin. Ya tattaro runduna da giwaye da manyan mayaka, aka tunkaro dakin Ka'aba ya zo ya ce sai ya rushe wannan daki. Yanzu a hanyar shi har ya samu wasu kaya na Abdulmuttalib kaka na manzo sallallahu alaihi wasallam, ya amshi wa'annan kaya. Abdulmuttalib ya tashi iske shi ce mishi ya kai wannan sarki wanda ka tunkaro wannan gari da hari, kuma da ka zo ba don mana a gidan ka rushe wannan daki, an ce ka tare kayan mu ka amshi, na zo amshi kayana. Sai ya ce kai ya akai rushe dakin Ka'aba bai dame ka ba, sai kayan ka, yace a wannan kayan nawa ne, amma shi wannan dakin dakin Allah ne, wanda ka zo ka rushe dakin nashi shi zai kare kayan shi, ni na wani zo nema kai ka sani ka je kai. A nan ya dauki wannan ba shi ke mamaki, ashe bai san ba abin da yake jiran shi. Allah subhanahu wataala dalilin wannan dakin da ya zo rushe, Allah ya turo mi wa arsala alaihim tayran ababin tarmihim,
بحجاره من سجيل فجعلهم كاسف معقول الله ترو مي سنسايه da tuda yinku na wuta suna jehawa a saman su gaba kike suka gargade kaci tarmami to ka duba girman wannan daki da aka turo wannan aya akan wannan amma aka ce dakin Ka'aba bai kai darajar mu'mini guda ɗaya ba to Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan hukunci cewa duk wanda ya sauya addinin shi a harshe na manzo sallallahu alaihi wasallam yace fasuru kuma wannan shi yasa aka shar'anta a cikin jihadi aka shar'anta a yaki waɗanda ba sa yin imani ba su yi imani da Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadihim sadirun haka yake fara a cikin suratul tauba inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم يتيوا ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم يتيوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة حتى الله يتيوا قاتلوهم يؤدبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين وقاتل يتيوا قاتلوا المشركين yake to wa yajidu fikum khilza haka dai ayoyi suna da yawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni cewa a yaki waɗanda suke mushrikai waɗanda ba sa saman addinin Allah waɗanda suke gaba addinin Allah da to wannan shirka ɗan uwa tana da yawa kuma tana da kaso kala-kala a gurguje za mu kawo wasu daga ciki saboda suna da yawa domin ya kasance mu kiyaye wasu abubuwa da muke yi yau da gobe kan mu je mu faɗa cikin wannan aiki na shirka wannan shine babban aikin da annabawa suka zo yi shirka duk yawan annabawa Allah subhanahu wataala yake zanu wajen sama da goma yace kai inda sun yi shirka da gabaki dai ayyukan su ma an lalata su ka duba darajar annabi walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah yake ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam mun muka wahayi haka muka ma waɗanda suka gabace ka wahayi cewa inda a ce sun yi shirka inda a ce kun yi shirka inda a ce ka yi shirka la yahbatanna 'amaluka da aikinka duk ya lalace wa la takunanna min al-khasirin manzon rahama ne ake gaya ma wannan magana to ina gani ina ga kai ina ga haka Allah yake cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi nadfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan hadayna wa nuuhan hadayna min qabl wa min zurriyyatihi dauda wa sulaymana wa yusufa wa musa wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun yace wa kadhalika najzi al-muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as-salihin wa isma'il wa al-yasa wa yunus wa luta wa kullan faddalna ala al-alamin yace wa min abaihim wa zurriyyatihim wa ikhwanihim واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم سيتي ذلك هدى الله يهدي به من يشاء يتي لئن أشركوا ليحبطن عمله كما كده يهدي به من يشاء من عباده ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يسمعون يتي ولن يتتي الشريع دك وين أنبان أكزاني أكتي إنت سني شركة كما كده أن لا تعيب to annabawan Allah an gaya musu cewa in suka yi shirka za a lalata aikin su to ina ga ku to yana da kyau mu santa malam sai yake ce mana sai Ibn Taymiyyah al-Jawzi a cikin littafin shi Madarijus Saliki sai kawo mana wasu anwa na shirka daga ciki yace ash-shirku du'a shirka wajen addu'a mun dan ware bayanin da satin da ya wuce kai shirka wajen yin addu'a ka roki wani ba Allah ba a duk lokacin da ka roki wani wanda ba Allah ba abinda kuma Allah kaɗai yake yin shi to ka gama Allah ne Allah shi kaɗai yake roƙa kuma shi yake biyan buƙata qul huwallahu ahad Allahu samad Allah shi kaɗai yake biyan buƙata babu wani wanda yake biyan buƙata in ba Allah ba koda wani annabi ne kai koda wani mala'ika ne makusanci ba a roƙon kowa sai Allah haka Allah yake cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min as-salimin Allah shi kadai ne ke dora ma mutum musiba kuma shi yake yaye ma ita wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa inda ati wani abu ya same ka na cutarwa ba mai yaye maka shi in ba Allah wannan ita ce fahimtar da babban annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa wa idza maridtu fa huwa yashfini alladhi huwa yut'imuni wa yasqini walladhi atmau an yaghfira li khati'ati yawm ad-din Allah ce shi kadai yake haka Allah yake cewa wala nabdu wa nakum bi shay'in min al-khawf wa al-ju'i wa naqs min al-amwal wa al-anfus wa al-thamarat haka zamu iya jarabtanku bi shay'in min al-khawf wa al-ju'i da wala abu nasuru da yunwa wa naqs min al-amwal da rishi na dukiya wa al-anfus wa al-thamarat da kuma rasa rai da kuma rasa abinda za a ci yace wa bashiru sabirin idan aka muku wannan jarabawa to hakuri za ku yi kuma wanda suke hakurin sai Allah ya ce ana muku albishir me suke yi idan sun yi hakurin alladina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda idan musiba ta same su me suke cewa inna lillahi kuma ake zuwa ga Allah wa inna ilaihi raji'un Allah shi kadai ne ake roka kuma shi ke yayewa daga cikin nau'i na shirka akwai shirka aliyya wa huwa an yalbi wa yuridu wa yaqsidu al-'abdu bi amrihi jumlatan wa tafsila ghayra Allah wa huwa shirkun fil i'tiqad mutum yayi shirka a lokacin da yayi yin wani aiki ya kasance kayi aikin wannan ba dan wani abu ba kayi aiki ne saboda wani bawa na Allah ba Allah ba ka dafaci cewa wani bawa ya yabe ka akan wannan aiki to wannan aikin da ka aikata ya ka kasance kayi shirka kenan ga Allah abinda Allah ne kadai ake ma ka dauka ka ba mu man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun daga cikin shirka akwai shirkul muhabba mutum ya rinka san wani sama da yadda yake san Allah ko kuma ya daidaita shi da san Allah Allah subhanahu wata'ala ana mai soyayyar da ta yi ta kowa ne ta kowa ya ta biyu baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ce mani mu manzo sallallahu alaihi wasallam Allah zai so kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah yake cewa idan kuna son Allah to ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah to a wannan lokaci Allah zai so kenan kaga menene ake nema a matuƙa wajen soyayya yace soyayya ta Allah subhanahu wataala yau Allah ya ambace ku yace yana son ka babu abin da yake daraja da fadala a duniya irin wannan Allah ce yana son ka an kare magana ta kare in Allah yana son ka ai kowa mai kika idan Allah yana son ka magana ta kare kai ka sha kwana an sallame ka soyayya ta Allah ita ce ake nema saboda Allah zai kiyaye ta da kiyayewar shi zai kasance duk abin da zaka yi kuma zaka yi shi ne gwargwadon yanda Allah yake so duk wanda ya samu soyayyar Allah zai kasance kai duk inda za ka inda Allah yake so ne zai duk abin da zai faɗa a baki abin da Allah yake so ne zai faɗa duk abin da zai taba abin da Allah yake so ne zai taba ba zai kasance ba cikin tarku wanda zai rinka aikata abin da ba shi ba haka dole ne mu kiyaye wannan soyayya ya kasance Allah kadai muke ma ita kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda suke rinkan wasu kuma bayan Allah kishiya yuhibbunahum ka hubbillah za su rinka san su kamar yadda suke san Allah to kaga wannan shirka ce ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce amma wanda dina amanu su wanda suke imani ashaddu hubban lillah su babu wanda suke so in ba Allah kenan dan haka mu so Allah soyayya ta karshe mu tada hankali mu yi rigima idan mu yi ja ya kasance baka ji baka gani a lokacin da ya kasance an taba haƙƙin Allah to wannan shine Allah zai tabbatar da cewa kai masoyin shi ne na gaskiya amma ke kasance in an taba haƙƙin Allah ba ruwanka amma in an taba haƙƙin wani naka shikenan a lokacin nan ne za a ga zuwan ya kasanta shi in an taba haƙƙin Allah ya kasance hankalin ka ya tashi wannan haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake wa idza ghadibta fa innama hiya ghadabatun la 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 meke suna kamar da shuke ke fada yake cewa idan ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya bata rai to bata rai ne saboda an taka haƙƙin Allah idan ka ga kuma yana dariya ne a lokacin da ya kasance an bi Allah subhanahu wataala idan ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya bata rai ya kasance ya samu matsala da wani to ka taba haƙƙin Allah subhanahu wataala manzo Allah bai bar wannan kamar da ya tabbata lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam aka zo neman shafa'a ta wata mace wadda ta aikata wani laifi wanda kuma dole sai an mata haddi aka zo aka turo Huzaifa akan ya zo ya roki manzo sallallahu alaihi wasallam ita a yahe mata manzo sallallahu alaihi wasallam ya bata rai yace yaya kuke so ayi zalunci amma wasu haddi kuma wasu ake musu yace kai law anna Fatimata bint Muhammad sarqat laqata'tu yadaha kai inda Fatima ya annabi Muhammad ya sata ta danaki annan barewa haka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bakare a dai lokacin da ya gani an taka doka ta Allah daga cikin nau'i na shirka akwai shirku ta'a shine wa huwa musawatu ghayrillahi billahi fi tashri'i hukm ya kasance ka ringa bin wani ka ringa ma wani da'a sama da yi ma Allah subhanahu wataala da'a ya kasance ka yarda wani ya shar'anta maka wani abu ya hukumta maka wani abu na shari'a kabi kuma bayan na Allah illa al-hukma illa in al-hukm illa lillah hukunci ga baki ɗaya ga Allah Allah ka ɗaya ke hukuntawa Allah ka ɗaya ke shar'antawa ka rike wannan sai ka zama lafiya yace wa mithlu zalika alladhina yu'una ulama'ahum wa mashayikhahum fil ma'siyati ma istihlali zalika misalin wanda yace su ne wa'anda suke bin malaman su ko shehunan su alhali abu saban Allah ne amma kuma su ringa bin su ido rihi shehin ke ce maka kawai ka fara sallah kai ka kawo ta martaba ba kai sallah ba to duk wanda ya rike irin wannan to ya bar layi kuma shikenan Allah zai bar shi tare da wanda yake bauta ma irin wannan a gobe kiyama aka zama ka da wani ranar da meke da suna yau mai firar mar'u min akhi ranar da mutum zai dinga gudun dan uwan shi wa ummihi wa abi iyayen ka ma ka dinga gudun su Allah ya ce maka wancan da kake bi ya karke shi to baka rike iyayen ka ba zaka rike ni kowa ta kan shi dan haka babu wani sassauci babu wani kara babu wani ganin girma a lokacin da mutum ko wani ya nema kame wani abu wanda Allah kadai ne ya tantance a shi wani yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ba'sati al-khaliq babu da'a ga wani halitta a daidai lokacin za a saba ma mahalicci daga cikin wannan akwai hukunci ba tare da abinda Allah ya shar'anta ba to akan wannan wani wasu daga cikin al'umma suna da uzuri wasu kuma ba su da uzuri wasu na da uzuri saboda a halin larura ne suke bin abin ba dan suna so ba dan haka yana da kyau duk musulmi a duk lokacin da kake zaune a wata ƙasa ko karkashin wani hukunci ko wani shugabanci wanda ba na Allah ba ka yi itikadi a zuciyarka cewa wannan hukuncin da ake maka da wannan dokar wanda ba ta Allah ba ka kudirce a zuciyarka cewa na Allah ya yi shi ka kudirce a zuciyarka cewa in ba dan larura ba babu tunda za a yi ka bi wannan kada ka yarda ka yi tsammani daidai yake da na Allah kada ka yarda ka yi tsammanin cewa ya yi na Allah to a wannan lokaci idan kai da cewa yahi na Allah to ka zama cikin mushrikai kamar yadda Allah yake cewa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ka zama cikin kafirai idan kuma ka ce daidai yake da Allah to ka zama wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humus salimun idan kuma kai yarda cewa a kawai zami dai amma mun san cewa na Allah ya yi shi amma babu larura kana iya dauko na Allah kai amma kake to kuma wannan ka aikata fasikanci wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun amma ne kasance a halin larura ne wannan kuma kana da uzuri a wajen Allah haka nan daga cikin abubuwan da ya kasance shirka ne shine shirku tasarruf ka sarrafa wani abu ka rinka tsammanin cewa wani yana da ikon tasarrufi a rayuwarka wanda ba Allah ba shine huwa al-i'tiqadu bi qudratil anbiya'i was salihin wal awliya kai i'tiqadin cewa wasu annabawa ko wasu bayin Allah ko wasu waliyai suna da kudura akan tasarrufi a wannan kauni ya kasance ka dinga tsammanin wani yana iya maka arziki wani yana iya sawa ka fadir shi lahiya wani in ka ne kaza kana iya wata musiba tana iya fada maka to Allah kadai ne yake da wannan iko ba kowa misali a ce ai wani ya kalle ka ya hadare ka shi kenan lalacewa za ka wani ne yana maka ya tsala lalacewa za ka a in matsayi ne wannan ne ke hake ne Allah ya tsare ka daga tsayin shi amma kada ka yarda cewa shi kinnin yana tasarrufi na yin wani abu a rayuwarka wanda Allah ka yake shi babu wanda yake sai maka wani abu ba Allah ba Allah yake cewa kun lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun yace ka gana musu cewa babu wani abu da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana shine majibtin lamarin wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ne mu ne suke tawakkali وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ونصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون كالله انك توكلي كالله انك توكلي ولياي كدن يسرف ون ابو وندا الله كدي كينشي daga cikin shirka kuma akwai shirkul khauf ka ringa itikadin cewa wani abin tsoro ne kamar yanda kake tsoron Allah ka ringa tsoron wani shi ma wannan wani nau'i ne na shirka haka nan tawakkali ba tawakkali ga kowa in ba Allah ba Allah kadai ake dogara da shi kuma shi ke kiyaye ne haka nan daga cikin shirkoki wanda suke koyi shine mutum ya ringa neman wani abu misali ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kai wani abu ka rinka neman manzo sallallahu alaihi wasallam ya baka ladan abu abu ne wanda muke yau maimaitawa amma ko matsala ce a cikin imani kuma yana iya kaiwa matakin shirka manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya karantar da mu cewa ba a daukan wani haƙƙi na Allah shi a bashi wata rana wani sahabi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam masha Allah wa shi'ita Allah ya so ka so yake cewa ni zaka gama da Allah in ji manzo sallallahu alaihi wasallam yake inkarin ta gama shi da Allah to yanzu kaga wani ke ce ma ka bani dan annabi magana ce wanda in ka ji ta wani idan ya faɗe ta idan aka nuna mishi cewa ba wani haka sai ce yo annabin bai isa ba a bada dan shi a'a ana badawa ne dan Allah dan Allah ake shi wa manzo sallallahu alaihi wasallam idan yayi abu shi ma dan Allah yake kuma shi ma abin da ya koyar da mu ta yake mi dan Allah kada mu yarda ni a wani abu saboda wani a'a saboda Allah ake saboda shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kamar yadda duk wani waliyi ko wani bawa wanda kake ganin nagari shi ma bawa ne na Allah to kowa yana nema ne wajen Allah dan kai ma a wajen Allah kadai zaka nema kamar yadda misali masu bara yake suna cewa Allah kai gaban annabi kaga wannan kuskure ne babba Allah zai dauka kuma kai gaban annabi a ai me dama dama ne kace annabi ya dauka kai gaban Allah da a ce Allah zai dauka kai gaban annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ke bada lada ba Allah shi ke bada lada shi ke sakaiya haka ne ai kowa ya san haka ko ba abu ne wanda za a yi gardama mutum biyu ba sa gardama akan cewa Allah ne yake bada lada shi ke bada zunubi kenan idan kayi abu Allah kake nema baka lada ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma wannan bayanin ne cewa ba wai manzo sallallahu alaihi wasallam bai da daraja a'a yana da daraja yana da fadala wadda duk duniya gabaki ɗaya tun daga annabi adam har ƙarshe ba mai fadala da daraja irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk fadala da daraja ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba bai kai Allah kuma ba abokin Allah bane ba kuma ba tare suke abubuwa da Allah ba bawan Allah ne ɗaya daga cikin bayin Allah kamar yanda Allah subhanahu wataala ya kirayake da sunan bawa yake cewa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram yake tsarki ya tafi daga Allah wanda yayi isra'i da bawan shi ya bawan shi da manzo sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi allati anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwala tabarakalladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira wa 'alla al-masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kaza kaga duk wannan ana kira manzo sallallahu alaihi wasallam bawan Allah bawan Allah bawan Allah kenan bawan Allah bai cancanta a dauki wani haƙƙi na Allah a bashi dan haka he mun kiyaye wannan nau'i na shirka wanda muke yawo da shi ko da shi muna yawan ambata wanda kuma ba daidai bane ba haka nan rantsuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ba daidai bane ba na rantsi da annabi wadin wannan shirka ne ba daidai bane ba saba ma Allah ne rabba a rantsuwa da kowa sai da Allah subhanahu manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada ke cewa idza halafta fahlik billah aw kama qala idan za ka yi rantsuwa kai rantsuwa da Allah da Allah yake rantsuwa ba rantsuwa da wani in ba manzo sallallahu alaihi wasallam in ba Allah subhanahu wataala na haka ne yake cewa daga cikin wasu abubuwa da muke yi ambatawa akwai shafa'a misali mu je likita in muka je likita sai aka ba mu magani kuma aka ba mu da wani doktor mu kudirce a zuciyar mu cewa maganin da shi doktor din ba su bane lahi kuma ba su suke ba mu lahi a Allah yake ba mu lahi su sababi ne daga an ce ma za a gama ta da tarwa ne sai ka ji kawai hankalinka ya kwanta ka samu nutsuwa saboda za a gama ka da specialist ko ka warki ba shi zai baka lafiya ba an yi koman dan magani daga turai a ta maka wannan maganin da za a ta maka kai ka yarda wani abu ya zo ranka cewa wannan maganin shine lafiyarka a Allah ke ba da lafiya kai sababi ne kake rufe kake rufe shi kai ruko da sababi cewa ka nemi magani ka je wajen likita ya diba ka amma ka sa a ranka cewa wa idza maridtu fa huwa shifi idan na yi rashin lafiya Allah kaɗai ne yake bani lafiya ina fata mun gane mu kaga wannan yana daga cikin abin da mun muka aka da shi sai mu ringa sa a ranka cewa wani shi diba mu lafiya ko magani kaza shi diba mu lafiya tunda na sha magani kaza ko warke ne nawa ke da ku akwai wanda ya yi kowa zama da fitar a Niger ya kamu da rashin lafiya bai ma kan shi magani ba daktarorin abokan shi sun kasa mishi magani saboda wake ba da lafiya Allah ke ba da lafiya an yi kokarin amma kuma sai da aka tafi sai da aka mutu ba samu lafiya ba da haka Allah ke ba da lafiya ba kwarewa ba ba kuma ba magani ba haka nan at-tawfiq shi ma yana da cikin wata shirka da take yawo a tsakanin mu me at-tawfiq shi ne dace mutum ya samu dace a rayuwar shi me ake cewa dace shi ne receipt ka yi receipt a rayuwa kada ka yarda ka ji a ranka cewa kokarinka da iliminka shi baka idan ka dogara da kokarinka da iliminka to ka yi irin abin da Karuni aikata ke yi me yace ta inna ma utituhu ala ilmin inti da aka ce me za tafra inna Allah la yuhibbul farihin ya kai Karuna kada ka danga alfahari da dukiya Allah bai san masa alfahari sai ce kai kokari ku taka inna ma utituhu ala ilmin inti ni wannan fadija da kuke gani na tara ilimi na ba ne to ne wannan alfaharin yace ilimin shi ba shi ba Allah ba shi ba sai Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh gabaki dayan shi daga shi har duke aka bude ka sa gabaki dayan suka shiga aka shaye shikenan aka wuce labarin shi kenan kada ka yarda cewa idan ka samu na ka ji a ranka cewa ilimi da ne da dabaru na da kokari na ba ne a ka rike sababi kai karatu ka rike sababi baka sa rugunci ba ka huta nema amma wake badawa Allah ke badawa nawa ke da kowa wanda suke da ilimi nawa ke da kowa wanda suke da kokari wanda abu kanka ne wasu kuma wasu ka san su amma kuma ba samu da su inda kai ka samu ba nawa ka yi ilimi nawa suka yi ka ilimi ga sanan azumi kai kuma ka yi research amma su kun ba su san ba wanda suke da adarsa nawa ke da kowa kana su Yesu ne premier kullun kai kuma kana bin baya amma su ga sanan ba samu koyi ba kai kuma ga kana kana fantamawa kana jin dadi kenan dan haka ilimi da sauransu ba su ba shi ne ke bada abu Allah ke bada kenan ka nemi tawfiki da dacewa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka nan ko da wani hatsari ya samu ba wai abin da ya ka hatsarin ba shi bane ka mutuwa a Allah shi ke kashe ka so nawa zaka an yi wani accident din kaga wani ya fito ko kwarzan ne babu a cikin shi amma kuma kaga wani shi kuma an yi accident din kowa ya huta amma shi kuma ya mutu wani kuma ya ragargaje kuma daga baya ya tashi dan haka yin ko yin accident ba shi bane mutuwa ko ba shi ka mutuwa ba a shi sababi ne mutane ne suka mutu a saman gadansu a kanci akwai wanda ake bada labari mahaifiyar shi kai mawarki zai balaguro cewa jirgin da zai hau jirgin accident zai yi mutu ta ce mai zamna ke ta ya fasa kanya ya zama shi da ya zama shi jirgin da ya tashi kuma jirgin ya yi accident jirgin ya watsa kowa ya mutu a ciki yanzu sai aka rugo da gudu a bashi labarin cewa wannan jirgin da ya rate jirgin wannan ya watsa sai aka iskoshi a saman gadan nashi ya mutu shi ايمان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله يجواب وتدبب تكي ياو سمن قصابي معنى كل ما يدب الأرض دابون ديك استان سمن قصاصونا شتبب عرشنا لا يمتي الله شي تأيسا عند ما تنزي زي رايو كما دي عند ما تنزي الله كأيسا وانا يجيوا وانا مهتما يجيوا تعددت الأسباب والموت واحد ولو إشت ألفا ثم ألفين بعدها إن شكرا نوكي من لم يمت بسيف مات بإيدي أم بك مت ولا تكوي بك مت دونيش تعددت الأسباب والموت واحد سبب متوى يوا غريش أما متوى إيش تو كي إيت قادن تشوى متوى ألا نيكي كشي Allah ne yake cewa ba wani abu ba wani abin da ka dauka a matsayin sababi ba shi wannan sababi ne amma mutuwa a ƙarshe Allah ne yake kashe maka haka nan daga cikin wasu shirkoki da muke shirka ta canfi kaga wani abu misali a ga wata mujiya a ce ba sa'a ka fito daga gida zaka kai kasuwa ka gamu da wani mai na kasa ka ce ba sa'a duka wannan canfi ne wanda musulunci ya hana su wal innama ta'irukum inda Allah wannan shine ake cewa afiya wasu suna yin shi tare da tarmamu in sai ga tarmamu ta bayyana a ringa canfi a ringa tsammanin kaza ne kaza sai ya ko kaza sai abu duk wani daga cikin shirka haka ne daga cikin shirka wanda take yawo ala sabilin misali ita ma malam ya kawo ta ita ce me ke da suna sujada sujada kan mi tsammani ne wanda muke yi a sallah duk sai sujada a duk lokacin da za mu rissina kanmu ga wani ana iya duba da shi a matsayin sujada misali guda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wani kudu da babu sujada idan za ku shiga wannan kowa ku shige ka kuna masu sujada bi ma'ana kuna masu sunfe kai duk lokacin da ka sadda kanka to ya zama sujada Allah kana yake ba shi zai kaisa da mutum to wannan yana da cikin abinda yake kai mutum zuwa ga shirka Allah kana yake ma wannan nau'i na ibada Allah kana yake ba shi anan wanda Allah ba su sarauta suke jiji da kai da ita wannan sun yi hankali sun yi hankali wannan kayan da wannan mani ne a lahira kowa yake a ranar da Allah zai ce limanil mulkul yau a ce lillahi wahidil qahhar Allah ya ce waye mai mulki a yau duk wani mai mulki za mu gan shi kowa ya mutu babu kowa ba mai motsi Allah ba kanshi amsa ce lillahi wahidil qahhar mulki na Allah ne shi kadai to yau an zo ana tura ka ana zuga ka da busa da kada kada mutane su rinka faduwa a gaban ka suna maka soyayya kana jin dadi wallahi wannan aiki ne wanda Allah kadai ake mashi idan baka hana ba kuma kai da ake maka shi ka zama dagutu kuma in kaje wajen Allah Allah dai ya kama ka da wannan abu in baka yi hankali ba za a yi tubarin ka a matsayin sifir auna wanda ake bauta ma saboda ka yarda a maka wuta ce mutane wani irin kaskanci kake so mutane su wani irin abu ne kake so kai dai kamata kuma mutane hidima ka kaskantar da mutane su ringa zubiya a gaban ka suna maka sujada wani wani ya kai goshin nashi kasa wallahi ba daidai ba ne wallahi wannan nau'i ne na shirka yin wannan ka ba kanka matsayin wanda za a bauta maka shi mai yin ya sani cewa shirka ce ke aikata kai wanda ake ma yin kasan cewa shirka ce ke aikata mata idan ba ku hasa ba fastazkuru ma aqulu lakum fa aqulu da amri illa wannan daga cikin nau'ika na shirka malamai suka ce kai hatta aski gashi saboda wani kai aski kun ga ai a haji ko umara ne ake yin aski ko wa ake ma askin wannan Allah ne ake ma kai aski saboda wani saboda girmama shi saboda wani wane ne akwai wanda wasu sarautun da saboda girmama su har aski ake yi duk wanda aka mai aski shi ma an bashi an mai wata ibada ne wata an da kai ake ma ita dan haka duka yayin kiyaye kaga kenan shirka tana yawo a cikin mu sai mun taka tsan kan mu je mu fada a cikin ta Allah kiyaye daga cikin nau'ika na shirka akwai riya aikata riya menene riya sai ma lake cewa wa nauqsani min ash-shirku ar-riya bil a'mal nabi nabi na shirka shine riya a wajen ayyuka yace kama qala Allah ta'ala kamin da Allah ke cewa faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake so ya gamu da ubangijin shi lahiya lau to ya aiki nagari kuma wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada ya gama Allah da wani a cikin ibada gama Allah da wani a cikin ibada riya tana ciki a lokacin zaka aikata wani aiki ka yi shi da zimmar wani ya yabe ka bari kai dan ka nuna ma wani kai na kirki bari kai dan wani ya ce kayi kaza Abu Hurairah Allah kara mishi yarda ya rawaito hadisi Manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa mutane guda uku addinin musulunci bai ci gaba da wannan mutanen guda uku amma a gobe kiyama huskar su za a ja a saman kasa a gidan wutar su na farko mai kuɗi wanda yake sa kuɗin shi a cikin addini duk abin da aka ce ayi addini yana ba da kuɗin shi masallaci ne ya gina makaranta ce ya gina sadaka ce yayi za a yi wani abu ne ana buƙatar taimako ya bada sai an zo kiyama sai Allah tambaye shi na baka dukiya mai kai da ita yace ya Allah ka sani duk abin da ake na addini ni ne gaba gaban muna yi sai Allah subhanahu wataala ce kware ku kai amma kai ne dan a ce kai bai kyauta ne kai bai san addini ci gaba ne kai bai kaza ne kai mai kaza ne rabon ka shine an wadin kuma an wadi a ce mala'ikai ku ja fuskar shi ku gida mutar da shi a kanabi shine wanda ya sa ƙarfin shi a cikin addini duk abin da ake su ne masu sa ƙarfin su da ƙarfin su ake jihadi ne su suke hukunci kaza ne da su ake komai kazar kazar da su ake a ce mi kai da ƙarfin da Allah baka da lafiyar da Allah baka ya Allah duk abin da ake bukata na addini mai nahi Allah ce bari ba kai amma kai ne dan a ce kai mai kokari ne kai mai jihadi dan haka an haɗi rabon ka kenan an haɗin kuma a ja fuskar shi a gidan mutar da shi haka nan sai a zo da wanda shi ko malami ne shi ke koyarwa shi ke gaya wa mutane ga abinda Allah ya ce ga abinda annabi ya ce ga daidai ga rashin daidai a ce kai Allah baka ilimi mai kai da shi ya Allah ka sani na sha wahala wajen neman ilimi kuma ina shan wahala na sha wahala wajen koyar da shi sai Allah ya ce kware ku an yi haka kuma a haka mutu amma dama ka yi ne dan a ce ka yi kowa ilimi ka yi kowa karatu ka yi kowa ikra'a to an faɗi shi ne rabon ka kuma shi kenan magana ta kare shi ma a ja fuskar shi a gidan mutar da shi yanzu in ka duba haka ne gabaki ɗaya wanda suke waɗannan ayyuka ayyuka ne wanda dole ka a matsayin ka na musulmi sai ka ɗaya a ciki saboda dole ne ka ba addini gudunmuwa ma za ka damta lil islam sai Allah ya tambaye ka mi kama wata gudunmuwa ka bada a wannan addini gudunmuwa ƙarfin ka ko gudunmuwa dukiyar ka ko gudunmuwa ilimin ka sai ka yi guda a ciki dole to amma ka yi amma baka tsira ba saboda me saboda ka gama Allah da wani wajen aikata aiki dan haka duk lokacin da zaka yi aiki ka tuna cewa wannan abu ne wanda na Allah ne aikin Allah ne wannan kuma shi kadai ke bada ladan aiki yi ma wani shi aikin banza ne aikin banza ne zakka tashi a tutar babu haba'in mutuwa malai yake cewa abin da ake ce ma riya ai la yura'i bi amalihi ahada abin da ake ce ma mutum ya kiyaye aikin shi ya gama shi da wani shi ne kada ya yi ƙoƙarin yin wannan aikin domin wani ya gani manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum washirkul asghar na kiyaye ku da aikata shirka karama qalu ya rasulullah wa mashirkul asghar suka ce ya ma aikin Allah mai cece ake ce ma shirkul asghar wa mashirkul asghar sai ce ar-riya ita ce ake ce ma riya يقول الله تعالى يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء يجت الله سبحانه وتعالى زيتي ما وأن دسكي أيكة أيكي سبو دوسو يتي مسو كجي وجم وأن دكتي ين أيكي سبو دسو وأن دكتي ين أيكي دنس غني أن الدنيا كجي وغني شل سنة دون أبنسة كما قول رجل سباكو فتوبة Allah zai tura ka wajen wani wanda kai ka mamance da kai a gaban shi saboda shi a ce ma ce ka wannan aikin da kai ka tagi dai dan wani gani yana ta kan shiga shi na a tamburi yana yau a tura ka wajen shi ka je wurin shi bi zai ba ka gare shi shi wanda ta kan shi ka je wurin shi kai tsaye ya ce ma lafiya ni ka zo neman ce na zo ka ba ni sakamako na nan ne kuma mutum yana ta kan shi ka zo ka discussion aikin da naira nan saboda kai ce dan Allah zai kawo maka ko ana ta kan shi so kake dauki lafiyar shi ba shi ma san baka dan haka duk lokacin da zaka aikata wani aiki in dai na Allah to ka aje hankalinka shedan zai zo isko kai ya ka tabbas ya dame ka ringa ce maka kai saboda wani kai saboda su wani kai saboda a gane kai wani wallahi wannan rudin minti biyu ne zai wuce ina wuciya shi ke ko mawkifin da ka samu kan naka in mintuna ne za a rabu a watsi kuma wannan wanda kai saboda shin bai hana gobe kuma yayi kace kace da dan adam ne sauya yake da haka ajiye hankalinka aikin Allah na Allah riya kala kala ce zan mu kawo su a gulguje an ya kuna qasdahu bil amali huwa al jazaa'u alayhi fi dunya mutum ya aiki saboda yana so a samu sakamako a nan duniya misali ya tashi wani aiki saboda a wajen da zai wannan aikin so yake a sakan tabi da wani abu nau'i abin duniya. Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam, ka gaya matanka, yace kulli azwajika ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha. Ko me yake cewa cikin suratul ahzab, fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Kuzo a sauke kenan, kuje ku nemi duniya in duniya ce kuke so. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa ad-dar al-akhir fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Amma in Allah kuke nema, rayuwar lahira kuke nema da wannan ayyukan naku, to Allah ya yi tanadi ga masu kyautatawa ajran 'aziman, lada mai girma. To kenan duk aikin da zaka aikata in dai Allah kake nema, to Allah maka tanadi mai kyau a gaban kiyama. Duk abin da zaka samu a nan duniya mai wuce ne, bai wuce ka cika sha kuma kai kashin abu. Daga cikin kaso na riya, an yaksu da jumlatin nasi fa haza min ar-riya bil a'mal wa sum'a. Ya kasance kawai so kake mutane su ringa yace sunanka, a ringa zancen ka, a ringa cewa wane ya iya kaza, wane ya yi kaza, wane shi ya kaza. To wannan zancen da shi kadai za a barka, amma babu wani sakamako da zaka samu a wajen Allah. A cikin littafin ka kofin guda ba a kara maka a littafin ka na ayyuka na gari. Daga cikin kaso naka kuma an yaksu da bil amali salih al-mal. Mutum kawai ya aikata wani abu ko dukiya ne nema da wannan aikin, kuma aikin Allah ne. Misali, wani ya biya ka kuɗi ka je kai mahakamai hajji, kuma misali wani wanda kawai yake da rauni, ana iya biya ma wani kuɗi ya je ya mai hajji ya dawo. To saboda hajji yana da wahala, a baka kuɗi ko ka je kai hajji ka dawo, kai baka da ladan komai. Amma idan zaka je kai aikin duk wahala, amma zaka yi saboda Allah, to Allah zai ba wancan lada, kai ma baka lada. Amma idan ka tashi kai saboda wannan kuɗin da za a ba ka ɗaya, to shikenan wannan dama shine rabanka, kuma shikenan an sallame ka. Daga cikin kaso naka kuma shine an yakuna al-amal as-salih mukhlisan fihi lakinnahu qad waqa'a fi ifsadihi. Ya kasance ayyuka ne gashi nan ya kama aikin shi na Allah yana yi, kawai wani ɗan abu sai zo kawai shikenan sai ya ji yi ba dan Allah ba ya shigo ciki, shikenan aikin ya lalace. Himmata da tsan wallahi jama'a, babu wani abu wanda ya tashin hankali a duniya kamar kai wahala kan kare ka je wajen Allah a littafin ka, babu komai a ciki. Kai sallolin ka ka kare, kai azumbukan ka, kai kotuttukan ka, kai ayyukan ka na alkhairi, kai kokari bakin kokarin ka, amma ka je wajen Allah babu komai a cikin littafin ka. Wallahi ba asara da kai wannan, ko babu tashin hankali irin wannan, kuma wannan babu wanda ya fita a ciki, babu. Babu wanda zai ce ya sha, babu shi. Manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma Aisha, yake ce mata, shin shedan dinki ya zo miki ne a lokacin da tafi bayan shi, lokacin da yake bakin mabanta yana addu'a? Da isko tana shi ka ce mata, dun bayan da kika yi ki gani wani wuri zan, ko kina tsammanin zan yi wani abu ba daidai? Ki gaya mu daga ina kike, ya aka yake shashika, ko isa a gaya mini? Tace a wallahi ban bayanta. Sai yake tambaye ta, shin shedan dinki ya zo miki ne? Tace to ya rasulullah, ni kenan da shedan. Yace mata, kware ka, kowa na da shedan. Tace haddaka ya rasulullah? Yace na'am haddaka. Sai dai nawa ya musulunta, amma da nawa da naka da namu ba arziki na karshe, ba abin da yake so Allah mai lalace. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawati wal baghdha. Shi shaitan me yake so? Ya yi ladina amanu la tastabi'u khutuwati shaitan wa man yattabi'u khutuwati shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Wa qala ash-shaytan lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Yace ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Yace inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Da karshe shaitan haka zai barbar da shi, duk abin da ya samu ka aikata na banza a gobe kiyama, ta zai ni nayi nan ko kun yi nan, a ina ka ganna, a ina muke da gani cika aikata, ka san ni, ka taɓa gani ka, ko ka aikin da ka aikin ka. To shaitan din ma da zai zo ya roƙe kan ka aikata abu, a gobe kiyama ta yi zai barka. Dan haka mita da anzan ayyuka, mu kokari mu tsarkake ayyuka. Wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dinahu hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyim. Ba abin da aka umarce mu da shi sai inda mu yi ibada muna masu ikhlasi ga Allah subhanahu wa ta'ala, babu magana ta cewa aikin ya samu matsala wajen tunanin wani ya sakanta mana ko wani ya yabe mu ko wani ya biya mu da wani abu a kawo mun yi kamu saboda Allah ka jajirce kai kokari ka bar wannan abin ka bar wannan wurin da zulma a zuciyarka da niyyar cewa aikin ka ne saboda aikin wannan saboda Allah ne shi kuma haka ka bar wurin a rabu haka saboda ana rabuwa shikenan ka shigo ne lamarinka wannan duniya da kowa kanshi a tafi al'amuran su ma kowa yawa kana barin wannan tunanin wani tunani samu ya zo kana barin wannan wani ya zo to wannan tunanin da ya zo maka dan lokaci ne kuciya zai kai kokari ka ci jaraba wannan lokaci in ka hanka dan Allah shikenan ka wuce Allah taimake mu ayyukan mu ya kasance dan Allah mu taimake kullum mu rinka addu'a اللهم اجر قلوبنا من الريا يا الله تركت لنا زوجي من دقائق كثيرة يتاشى عن قليل حتى كما زين أكبات سنة الشق الأسفل الله تكلم كم أيك من قسم جسد مشيك وزرها ما صلى الله عليه وسلم يا كرم تدى مزعدوه مرن يومي متاسو اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا الله من تبتل زكاة يا الله تبتل زكاة كم أكان أدينك يا الله من زجو زكاة يا الله كجوية زكاة أكان أدين لك سنتيقا آني أغريكا الله سبحانه وتعالى يتمكيهم أنا نزام داكتا أبن دمك فالعادي دي الله بامولادا وأنا مكي كسكري الله منا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.